Madam Bayar Maryama Gama ce da Madam Maryama Mezama waɗanda dukkan su suka taba rike mukamin minista a shekarun baya da Madam Zainabu Abani Jigo a jam'iyyar RDL Canji sun fada hannun ƴan sanda ne a yayin wani gangamin matan jam'iyyar Hamayya a ranar Litinin 15 ga watan Maris bayan shafe wuni biyu a hannun ƴan sandan farin kaya alƙali ya sallami waɗannan mata a yammacin jiya Laraba saboda rashin hujjoji akan abinda ake zargin su da shi Hajiya Aishatu Ibrahim ita ce shugabar matan RAR canji ta ƙasa
kamun da aka ma iyayenmu president mai zama da Hajiya Zainabu Abani an suke su lahiya lo kamun da aka musu kuma ba mu yi wani sanyen zagi ba mu yi wani zage-zage ba akan domin kishin su ci mu iyan talakawa mata iyan talaka da ke wahala saboda icin wannan ne muka tare hanya muka zamna muna remiyo aka turo muna polisai
a baya hukumomi sun tabbatar da kama ɗaruruwan mutane sanadiyar zanga-zangar watsi da sakamakon zaben da ya gabata cikin su har da tsohon Prime Minister Hama Amadu da Janar Mumuni Burema mai ritaya da dai wasu shika-shikan a jam'iyyun adawa wannan na matsayin wani matakin ɗauki ɗaiɗai da hukumomi ke amfani da shi don katse masa hanzari amma kuma kokowa yanzu aka fara in ji su
mu ne muka nema saboda kemar ta kama insha ma Allah ba mu sha da baya sai dai gidan kasta yawa lokacin da zamu yi iko Allah ya kawo shi sauki kuma da yarda Allah zai samu na iko
takun saka ta tsakanin ƴan adawa da masu mulki bayan fitar da sakamakon zaben da ya hada Bazum Muhammad da Muhammad Usman wani abu ne da ke ci gaba da jan hankulan masu rajin kare demokradiya dalili kenan shugaban gamayyar kungiyar Rawad son Allah Dambaji ke gargadin waɗannan bangarori akan bukatar mutunta doka
gwamnati ta komo bisa tafarkiya na demokradiya demokradiya ta tsara wanda ya taka doka ga matakin da ya kamata a bi in an kafa matakin nan dokar za ta dauka matakin ne bisa gare shi kan din mutum bai taka doka ba ko abin da ya hodi bai ma dadi ba ko ku abubuwan da suke bai ma dadi ba in ma kai na shugaban kasa dole na ka sa mai ido tunda demokradiya ta bashi amma in ya taka doka sai waɗanda doka ta ba hanya su yi aiki da doka saboda su tsaida shi in an ka ce ba abin tafarki na doka to su tabbata su yan siyasa da masu iko da wanda ba su da iko to babu wanda zai ci riba
a ranar 23 ga watan Fabrairu ne hukumar zabe ta bayyana dan takarar jam'iyyar PNDS Bazum Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben 21 ga wata da kashi 55.75 sai dai dan takarar RDL Canji Muhammad Usman ya ce shi ya ci zabe da kashi 53.30 sabili kenan ya garzaya kotu wace yake shirin raba wannan gardama nan da dan lokaci kadan Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.